fix you. When you try your best, but you don't succeed. When you feel so thin, but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you and I will try to fix you. da 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 da